dan majalisar da aka kora hukuncin na dole tsawon shekarar sun hada da tsohon shugaban masu linjaye na majalisar honorable labaran Abdul Madari da tsohon shugaban majalisar dokokin ta Kano honorable Isiyaku Altanja da honorable Garba Ya Ugwarmai da honorable Muhammad Bello Kutukutu tana da honorable Salisu Maje Ahmad Gongozo a yin zaman majalisar na litinin din nan shugaban majalisar honorable Abdulaziz Garba Gafasa ya ce majalisar ta dauki matakin ne saboda samun dakatattun yan majalisar da laifin tada turjiri da kuma yamatsi a zauren majalisar a litinin din makon jiya sai dai dakatattun yan majalisar guda biyar sun ce shugaban majalisar ba shi da hurumin jagorantar daukar matakin kamar yadda guda daga cikin su honorable labaran Abdul ke fadi
section 109 shi ba shi ka dama akan abu uku kwata-kwata zai iya cewa a kotu ta yanke hukunci ta ce ba wani bane wani ne kotu ta ba shi dama ya faɗi cewa wani ba kai ne dan majalisa ba yanzu wani ne abin da sake faɗa kuma section din ya ce idan an maka kiranye shi wannan zai iya faɗa da zauren majalisa na uku shine idan misali ina jam'iyyar APC na ce na fita daga jam'iyyar APC na koma wata jam'iyya ba ta da wata rigima a jam'iyyar APC ba to nan doka ta constitution ya ba shi dama yace yayi declare din kujera ta daga amma bayan wannan ba inda speaker yake da tsarin kundin Najeriya da yace ya dakatar da wani sai dan an burus a regulation din mu na gida wanda through acts and privileges wanda kuma ba ai ba
to ko wanda mataki za su dauka game da wannan batu honorable labaran Abdul ya ce
sai mun jira sun ba mu takardar sun faɗi ne laifin da muka yi kuma ga dalilin sa ga dokokin da suke amfani suke jin dakatar da ai dan majalisa ba wasa bane dan majalisa zabo shi akai al'ummar ne suka zabo shi daga constitution suka turo yi wannan zauren majalisa
kana cewa da har yanzu kai baka dakata ba misali
a ni ban dakata ba saboda tsarin doka ba abu tsarin doka da za ta dakatar da ni ba
zaka shiga majalisa da karfi kenan
da gudu kuwa insha Allah
sai dai masanin kimiyyar siyasa kuma malami a kwalejin sharafagen shiga jami'a ta Kano malam Kabiru Sa'idu Sufi ya ce ya dace a yi taka tsantsan wajen warware wannan takaddama
abin da ya faru ya riga ya faru kuma mataki da riga an dauka kokarin nusar da bangarorin guda biyu kowannen su yayi kokari ya sauka daga kan abin da yake akai a duba al'umma din a duba wacce shi din a yi kokari a samar da wato solution na siyasa
idan amma baka ganin tunda an ce an kare ka'ida ne ta majalisa kuma abu ne wanda ya shafi doka watakila kotu tana da rawar takawa a nan
kotu tana da rawar takawa a wannan dukkanin abin da shari'a ta dauka dole a rungume shi kuma wani lokacin za ta iya dauka abin da su duka bangarorin ma ba lalle musu dadi ba to saboda gudun kaucewa wannan ne yasa ake kokarin samun maslaha ta siyasa shine zai sa a dawo a zauna a cigaba da zama yadda aka saba na yan wantaka kafin rigima ta taso amma idan aka je ya kasance wato shari'a ce ta kirsasa to za a zo kuma a yi wani irin zama kuma wanda yake zaman nan dole sai an yi shi sai ta in ta shi tsura sannan sai a tafi ga matakin shari'a
wannan dai shine karo na farko da majalisar dokokin ta Kano ta dakatar da ƴaƴanta tun dawowar Najeriya ta farkin demokradiyya a shekarar 1999 Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria.